Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Murtala Faruku Sanyinna da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Lahadi 20 ga watan Nuwamba shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Murtala da kanin labarai.
An kashe mutane biyar wasu 18 kuma suka sami raunuka a wani harin bindiga da aka kai a wata mashakatar dare ta El Lawadi a Colorado. Ma'aikatar tsaron Burtaniya ta ce janyewar Rasha daga kasuwan na baya-bayan nan ta gudana cikin tsanaki kuma samun nasarar watakila ya ta'allaka ne kan inganci da sahihancin runduna ɗaya a ƙarƙashin jagorancin General Sergei Surovikin. Shugaban hukumar ƙwallon ƙafar duniya ta FIFA Gianni Infantino ya mai da kakkausar martani kan sukar lamiran hukumar da Qatar kan cewa sun take hakkin ma'aikata bakin haure da aka shigar a ƙasar ta gabas ta tsakiya.
Kanin labaran kenan. A babin rahotanni za a ji cewa wani jirgin saman sojan Najeriya ya halaka wasu mayakan Boko Haram 16 a jihar Borno. Yayin da ake bikin ranar yara ta duniya, wasu iyaye mata da aka ci zarafin 'ya'yansu a Ghana sun yi kira ga hukumomi da su rinka gaggauta yin shari'ar da ta shafi cin zarafin yara. Bayan nan kuma za mu lika ƙasar Qatar domin jin shirye-shiryen da ake yi na fara gasar cin kofin duniya ta maza. Kamar kowace ranar Lahadi, yau ma muna tafa da shirin matasa a duniyar gizo wanda Shamsiya Hamza Ibrahim ke gabatarwa. Muna kuma tafa da wasu daga cikin rayuwar da kuma sauraron kan turo mana ta email. Kafin nan, ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan yammacin ga kuma cikakkun labaran duniyar. An kashe mutane biyar, wasu 18 kuma suka sami raunuka a wani harin bindiga da aka kai a wata mashakatar dare ta El Lawadi a jiya Asabar, kamar yadda 'yan sandan Colorado suka bayyana. Wani da ake zargi da kai harin ya shiga hannun 'yan sanda, inda kuma ake kula da raunin da ya samu bayan kai harin a mashakatar Club Q, kamar yadda shugaban 'yan sandan Colorado Springs Pamela Castro ya faɗa a wani taron manema labarai. Castro ya ce 'yan sanda sun sami kiran farko ne 'yan mintuna kafin karfe 12 na dare dangane da harin. A jerin ayyukanta da aka wallafa a kafar intanet ta Google, mashakatar ta Club Q ta bayyana kanta a zaman wurin shakatawa na 'yan lawadi da maɗigo na manya da ke shirya shakatawar dare. A shafinta na Facebook kuma, mashakatar ta Club Q ta bayyana alhini da matukar girgiza kan harin da aka kaiwa jama'ar ta, inda ta ƙara da cewa muna godiya ga matakin gaggawa da abokan hulɗar mu suka ɗauka na damƙe maharin wanda ya kai ƙarshen wannan harin na tsana. Ma'aikatar tsaron Burtaniya ta faɗa a cikin rahoton tsaronta na sirri na yau da kullum a yau Lahadi cewa janyewar Rasha daga kasuwan na baya-bayan nan ta gudana cikin tsanaki kuma samun nasarar hakan watakila ya ta'allaka ne kan inganci da sahihancin runduna ɗaya a ƙarƙashin jagorancin General Sergei Surovikin. Ma'aikatar ta ce mai yiwuwa asarar motocin Rasha ta tsaya ne a gwammai a maimakon ɗaruruwa, yayin da duk wani kayan aiki da aka bari sojojin Rasha sun sami nasarar lalata shi ta yadda Ukraine za ta amfana da shi ba. To sai dai kuma rahoton ya yi gargaɗin cewa sojojin Rasha sun ci gaba da kasancewa cikin rudani sakamakon rashin ingantaccen shugabanci na ƙanana da matsakaitan shugabanni, kazalika da al'adar ɓoye gaskiya. A jiya Asabar, sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya ce tsaron Ukraine yana da tasirin duniya baki ɗaya. A wajen taron tsaro na ƙasa da ƙasa na Halifax a Canada, Austin ya yi gargaɗin cewa mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine yana nuni da yanayin duniya, inda ƙasashe masu makaman nukiliya za su iya yin barazana kan sauran ƙasashe. Austin ya ce abokan mulkin mallaka na Putin suna kallo, kuma za su iya matsayar cewa samun makaman nukiliya zai ba su damar farautar nasu, kuma wannan kan haifar da wani mummunan yanayi na yawaita da yaduwar makaman nukiliya, in ji shi. Shugaban hukumar ƙwallon ƙafar duniya wato FIFA Gianni Infantino ya mai da kakkausar martani kan sukar lamirin hukumar da Qatar, inda ake fafata gasar ƙwallon ƙafa ta cin kofin duniya ta bana, kan cewa sun take hakkin ma'aikata bakin haure da aka shigar a ƙasar ta gabas ta tsakiya bisa alƙawarin cewa za a biya su haƙƙoƙin aikinsu a aikin giggina filayen wasa da dama da ake buƙata domin gasar. A yau ina ji na kamar ɗan ƙasar Qatar, a yau ina jin ni Balarabe ne, a yau ina jin ni ɗan Afirka ne, a yau ina jin ni mai naƙasa ne, a yau ina ji na tamkar ma'aikaci bakin haure, Infantino ya faɗa a jiya Asabar a taronsa da manema labarai na farko na gasar ta cin kofin duniya. kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch da hadakar wasu kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun yi kira ga Qatar da FIFA da su karɓa tare da yin kokarin biyan haƙoƙin da aka tauye na aikin dubban ma'aikata bakin haure waɗanda suka sha wahala a yayin kintsa Qatar domin ta karbi bakuncin gasar. Kungiyoyin na kare haƙƙin bil'adama sun zargi Qatar da sanya ma'aikatan bakin haure a cikin mummunan yanayin aiki wanda ya hada da ƙin biyan su haƙoƙin su na ayyukan da suka kwashe tsawon sa'o'i suna yi a cikin tsananin zafi.
An jima kaɗan, Murtala zai sake shigowa da cigaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. Wani jirgin mayakan saman sojan Najeriya ya hallaka wasu mayakan Boko Haram 16 a ƙauyen Banki da ke ƙaramar hukumar Bama a jihar Borno. Wakilin Haruna Daudabi ya aiko mana da ƙarin bayani daga Maiduguri.
Wani jirgin mayakan sojan saman Najeriya ya hallaka yayan ƙungiyar Boko Haram guda 16 a ƙauyen Banki da ke ƙaramar hukumar Bama a jihar Borno da kuma kishiyar arewa maso gabacin Najeriya. A wata sanarwa da mayakan sojan Najeriya suka fitar kuma suka aike wa manema labari sun nuna cewa a ranar 17 ga wannan watan ne sojojin saman Najeriya suka yi lugudan wuta akan waɗannan 'yan ta'adda har suka hallaka guda 16 daga ciki a garin Bankin da ke jihar Borno garin kuma da ke iyaka da kasar Kamaru. A wata sanarwa da mai magana da yawun sojan saman Najeriya Zaka Zola makamai fitar a garin Maiduguri ya shaida manema labarai cewa 'yan kungiyar Boko Haram din sun kwashi kashin su a hannun waɗannan mayaka da ke da iyaka da kasar Najeriya da Kamaru da kuma ke da sararin kilomita 134 daga Najeriya zuwa kasar Kamaru. Yace jirgin mayakan sojan Najeriya da ake kira su Fatu Kano ya dinga sakar ma waɗannan mayaka bumabumai ne da har ya sa da jan waɗannan mutane da 16 kuma sun samu bayanan waɗannan mutanen ne sakamakon irin bayanan da suke samu a wajen al'umma da suka kai ma waɗannan mahara hari da kuma kokarin samun mazuguni a wannan ƙauye. Rahotanni na nuna cewa waɗannan mahara na shirin tsugunar da kansu ne a kusa da inda jami'an sojan Najeriya suke a garin Banki da ke ƙaramar hukumar Baman da kuma ke kan iyaka da kasar Kamaru don kai ma waɗannan jami'an sojan hari amma sai suka samu labari sannan suka kai masu wannan hari. A wani labarin makamancin haka kuwa jami'an sojan Najeriya na operation haɗin kai da ke nan cikin garin Maiduguri ta ce ta kame wasu mutanen sa kai na civilian JTF guda 8 da kuma ke taimaka a yayin kungiyar Boko Haram da kayayyaki irin na yau da kullun a ƙauyen Yukami da ke ƙaramar hukumar Bama a jihar Borno. Waɗannan mutanen civilian JTF da ana zargin su ne da kai ma a yayin kungiyar Boko Haram man fetur da gidansu guru da kayayyakin abinci da dai wasu ababa don taimaka a rayuwarsu a makoyan nasu. Ta ce akwai irin waɗannan baragurbi da ke aiki da matasan sa kai na civilian JTF din wanda kuma za su yi kokari su ga cewa sun zakulo irin waɗannan matasa tare da sauran 'ya'yan kungiyar Boko Haram din. To wai shin ya mutane suke kallon irin wannan nasarori na jami'an sojojin Najeriya? Ga dai abin da wasu ke cewa.
Alhamdulillah wannan abun an dade ana yi kuma a ci gaba da yi duk da ma kauyukan ana maganan gwamnati tana cewa 100% kauyuka an samu tsaro amma har yanzu akwai dan rina a kaba wanda ya kamata a sake tashi sojoji kar su gaji mun san kokarin da suke yi irin yanayin da muke ciki kamar iyalinka shekara 2 shekara 3 shekara 4 kazo kana ta kare rayukan mutane Allah ya saka musu da alheri.
Alhamdulillah mun bi so da mun kullun a ce mana suna samun nasarori a yanzu idan an ce mana sojoji suna samun nasarori muna yadda 100% saboda mun san cewon da gaske suke yi yanzu kuma mun tabbata cewon mu ma muna yi musu addu'a kuma Allah ya ci gaba da ba su nasara a koda yaushe ne.
Wasu mutane kenan a jihar Borno ke bayyana ra'ayinsu game da nasarorin da jami'an sojojin Najeriya ke samu musamman ma game da yaki da 'yan ta'adda. Haruna Daudabi, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Daudabi, kada a shafa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Ga Murtala da cigaban labaran duniya.
Faforoma Francis ya yi wani balaguro da ba sabon ba a jiya Asabar inda ya koma mahaifar mahaifansa a arewacin Italiya karon farko tun sa'ar da ya hau kujerar domin bikin cika shekaru 90 da haihuwar wani kaninsa da ya daɗe da sani a matsayin Giorgio. Ziyarar Francis ta kwanaki biyu a mahaifarsa ta asali ta bayyana wasu daga cikin muhimman abubuwa na fadar Faforoma da suka hada da girmama tsofaffi da kuma dimbin jama'ar da suka yi hijira. Ziyarar ake bance ta jiya Asabar ta zo ne kafin wanda zai yi a bainar jama'a a yau Lahadi domin wani taron ibada ga mabiya addini na cikin gida, inda Francis zai yi bayani kan yadda ahalinsa suka yi hijira zuwa Argentina. Mahaifin Papa Roma Mario Jose Francisco da kakanninsa sun isa Buenos Aires a ranar 25 ga watan Janairun shekara ta 1929 domin tada wasu ƴan uwa da suka bi sahun ƙarshen tsoho da ɗaɗiyar hijira daga Italiya. Elon Musk ya sake dawo da shafin Twitter na tsohon shugaban Amurka Donald Trump. Musk, sabon mamallakin Twitter mai cike da cece-kuce, ya sake bude shafin na Trump bayan da kashi 51 cikin 100 na waɗanda suka amsa wata ƙuri'a da aka saka a Twitter suka kada ƙuri'ar amincewa da dawowarsa. Fiye da masu amfani da Twitter miliyan 15 ne suka kada ƙuri'ar. Twitter ta rufe shafin Trump ne bayan da wasu magoya bayansa suka kai samami a ginin Majalisar Dokokin Amurka a ranar 6 ga watan Janairun shekara ta 2021, a yayin da 'yan majalisar suke cikin zaman tantance nasarar da shugaban ƙasa Joe Biden ne samu a zaɓe. To sai dai har yanzu ba kai ga tantance ko Trump ɗin ya aminta da dawowa shafin nasa na Twitter ba. Na ji labarin cewa mun sami ƙuri'u masu yawa na dawowarmu a kan Twitter. Ban damu da wannan ba, saboda ban ga dalilin yin hakan ba, in ji Trump a jiya Asabar. Tun lokacin da aka rufe shi daga kafar Twitter, Trump ya kaddamar da tashi kafar sada zumunta mai suna Trump Social.
A gaida Murtala Faruku Sanyinna da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake wayewayar rahotanninmu. Wannan karin za mu leƙa ƙasar Ghana. A yau 20 ga watan Nuwamba ne Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a matsayin ranar yara ta duniya domin muhimmancin da yara ke da shi, tare da tabbatar da an kare haƙƙoƙin yara kamar yadda dokoki suka tanadar. Wakilinmu Hamza Adam ya duba mana wannan batu, kuma ga rahoton da ya hada mana daga Kumasi.
Bikin bana na zuwa ne yayin da ake samun karuwar tauye haƙƙoƙin kananan yara a wasu ƙasashen nahiyar Afirka, ciki har da Ghana. Aikin kwadugo da ke hana yara zuwa makaranta da faɗe da farmaki na daga cikin matsalolin da ƙasar Ghana ke fama da shi, abinda masu ruwa da tsaki ke buƙatar da gwamnati ta ɗau mataki a kai. Asiya Muhammad tsohuwa ce mai shekaru fiye da 60 da haihuwa a duniya, ta koka kan tafiyar Awene da ta ce mahukunta a Ghana ke yi wajen zartar da hukunci akan wani mutum da ake zarga da kazartar da jikan yanta mai suna Humul Khairi, mai shekara 8 da haihuwa a duniya, ta hanyar yi mata fyaɗe, abinda take buƙatar da gwamnati ya ringa hanzarta shari'ar masu fyaɗe a ƙasar.
Yaro aka yi mai wani abu haka, ya bari shi bakwai guda ya yanke hukunci, sai samu na roƙon gwamnati ya mai da hankali kan irin wani abu haka. Duk wanda ya mai yaro wani abu haka, to duk dokan da ya kamata a yi mai wallahi a ce shi tara, sai gwamnati ya duba ya gaggauta irin maganan ga.
Sai dai Amina Muhammad mai fafutukan kare haƙƙoƙin kananan yara a Ghana ta ce kodayake gwamnati na nata iya kokari, amma har ila yau dai kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba.
Muna roka gwamnati, muna da Ministry of Gender and Child Protection, amma suna nasu, government kuma na nashi, amma muna so mu kara fadiwa gwamnati yayi kokari ya taimaka muna da yaran mu. Don yau in ka gangana ga da muke ciki, akwai matsala dewa kan yara, kuma manyan ga kuma muna da wurin so baban da muke da yaran da bai da kyau. Yanzu aka akwai wata ma inda an kare yariyanta na mace, har yau muna da ministry, muna da lawyers, muna da menene, amma har yau ba samu justice amba yariya umanta ba har yau. Ga don shi muna roka ada NGOs da lawyers da su kuma suke taimakawa a taimaka da waran ga yara.
Na tuntubi Malam Ahmad Badawi, jami'in sadarwa na gwamnati, an yi masa tambaya ko shin akwai wasu matakan da gwamnati ke dauka ne domin ganin an shawo kan wannan matsala, inda ya kada baki yana mai cewa ƙwarai kuwa gwamnati na da hukumomi da dama da suke kare haƙƙoƙin kananan yara.
Muna da Social Protection and Children Ministry da ke kan wanga mataki suna duban lamarin yara inda aka malas yaro ko dai an rape yaro. So wanga duka government ya aje a duba lamarin yara. Then addition akwai institution da ake ce musu DOPSO, sajin politai kuma kenan, su kuma yara so dewa su ke abin of four victims from domestic violence, kuma na nan gwamnati yake use ya duba lamarin yara. Cikin kuma juvenile laws in country nan kuma bai bar yaran
ba. So wannan kuma jinkirin da ake yi kan lamarin yara da ufunji definitely institutions government da na buga sunan sunga through when aka samu aka kai musu kara suke duba at least make sure wannan an process within time because justice delayed is also something that is denied yanda ake wannan ake duba wannan institution duba kan wannan at least a day execute after that action on whatever yaron nan ke tafa
Hamza Adam daga Kumasi Ghana
a gaida Hamza Adam yanzu kuma bari mu leka kasar Qatar mu ji irin wainar da ake tauyawa yayin da ya rage ɗan sawi kadan a bude gasar cin kofin duniya ta maza wanda kasashe 32 ke halarta ciki har da kasashe 5 daga nahiyar Afirka gasar ta bana dai ita ce ta farko da za a buga a yankin kasashen Larabawa dangane da haka na tuntubi abokin aikin mu Khali Abdu yanzu haka yake can kasar Qatar yayin da ya rage ɗan sawi kadan a fara gasar cin kofin duniya ta maza a Qatar ta 2022 kowane hali ake ciki dangane da shirye-shiryen buɗe gasar yanzu
saura kaman awa guda hudu kafin a fara wasannin Qatar da su fuskanci Ecuador kuma yanzu duk jama'a mutane daga kasashe daban-daban da suka zo kallon wasannin suna kan shirin tafiya kallon Qatar da Ecuador yanzu ko ina kaje aka ga jama'a suna farin ciki suna murna a wannan wasannin da za a fara kowa ya sa ido ga me wannan wasan na fare tsakanin Qatar da Ecuador
menene yafi daukan hankali a gasar
kamar yadda na faɗi wasan Qatar da Ecuador ne kowa ya sa ido a kai yanzu amma banda haka akwai ɗan tashin hankali da aka samu saboda gwamnatin Qatar ta hana sai da giya a stadium saboda haka wasu daga wasu kasashe da suka zo suka sa ido cewa za su iya sayan giya a stadiums ɗin kuma yanzu aka ce musu ba za su iya ba saboda haka wayansu su ba su ji daɗin haka ba to banda dai hakan ko ina dai akwai farin ciki ana sa idon kallon wannan wasan da za a fara tsakanin Qatar da Ecuador
kasashe nawa ne za su buga gasar
a kasashe guda 32 ne za su kasance a gasar kamar yadda ka sani guda kasashe guda biyar ne suka taho daga Afirka
wace kasa ake hasashen za ta lashe gasar
akwai kasashe guda da ake sa idon za su lashe gasar kamar Brazil akwai kuma France akwai Portugal kamar yadda ka sani Cristiano Ronaldo zai kasance akwai kuma Argentina inda Leo Messi shi ma zai kasance banda haka kuma akwai wasu kasashe kamar Spain da kuma England to wayannan kasashen ne ake gan cewa ɗaya daga cikin su da dama zai lashe gasa
muna godiya Khali Abdu insha Allah za mu tuntube ka a shirye-shiryenmu na gaba kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 haka kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafin mu na internet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
Misauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sannan mu kuma da sake kasancewa cikin shirin matasa a duniyar gizo take zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka sunana Samkiya Hamza Ibrahim ya sa wannan zaman sassin daga sa
madalla to wannan makon shirin matasa a duniyar gizo zai duba ne kan labarin wasu matasa da ya kara da kafofin yanar gizo a makonnin da suka gabata bayan da wata kotun magistrate a jihar Kano Najeriya ta same su da laifin bata sunan gwamnatin jihar a wasu hotunan bidiyo da suka wallafa a dandalin sada zumunta na TikTok da Facebook wannan batu dai ya haifar da muhawara mai karfi sakamakon hukuncin da aka yanke na yi wa waɗanda ake zargi da aikata laifin bulala 20 da kuma biyan taron naira 20,000 kowannen su hada da share harabar kotun na tsawon wata guda zalika kotun ta umarce su da su sake wallafa wani bidiyon a shafukan su ta yanar gizo wajen neman afuwa ga gwamnati na jihar ta Kano matasan masu suna Mubarak Isa Muhammad da Nazifi Muhammad Bala na shirye gajerun bidiyoyi na barkwanci ne inda aka sare su ke kwaikwayon muryoyin wasu fitattun mutane har ya kai ga sun yi wannan bidiyo ta musamman kan gwamnati akan haka dai shirin ya jiyo ra'ayoyin matasa game da batun la'akari da yanda matasa kan shagala wajen dora kowane irin abu a shafukan su ta yanar gizo ba tare da tunanin abin da ka iya zuwa ya dawo ba
da farko dai sunana Sadiya Lawan Garba kamata duk wani shugaba ya kamata a dinga ba shi girman sa bai dace a dinga irin wannan abubuwan da suke ba gaskiya bai dace ba gaba daya ko dan nan gaba irin wannan in ta faru sai ka kiyaye gaba saboda in hakan ta kuma faru za a yi ninkin wanda ya fi wannan a yanzu a haka na koyi darasi sosai saboda gashi an yanke hukunci ma sun tafi gidan bursu ga kuma shara da aka ba su ga bulala da za a musu hakan ma ai za a koyi darasi ko dan nan gaba
da farko dai sunana Amina Sa'id Hussein gaskiya zan kiyaye sosai saboda tunda dai gashi su an yi musu hukunci kai ma sai ka kiyaye nan gaba idan za ka tashi za ka amfani da social media ka san abin da za ka dinga yi ba wai sai ka yi abin da za ka yi laifi har a kama ka ai maka hukunci kamar haka ba
sunana Asad Abdullahi Sabo ina yin Facebook TikTok Instagram WhatsApp dama social media an yi shi ba dan ka dinga bata mutane ne ba an yi shi ne domin ka dinga passing information ga mutane amma ba ka cin zarafin wani ba na koyi darasa da yawa dan wannan hukuncin da aka yanke musu ni gaskiya ba zan iya daukan shi ba
ke gana tare da Nura Rabi Samego eh sosai ina amfani da hanyoyin social media sosai ma kuwa ina yin WhatsApp ina yin Facebook da sai Instagram da sauransu gaskiya wannan hukunci yayi daidai saboda dama dai gaskiya ga tarbiyya mata addinin musulunci bai kamata ma a ce mutum ya bata wani ba ma ballantana a ce shugabanka kuma wannan hanya ma an kirkire ta ne domin wayar da kan al'umma domin sada zumunci da yin abubuwa wanda ya kamata wanda addini ya dare ba a maida wannan hanyoyin sadarwa na zamani ba a maida su wata hanya wata za a dinga cin mutuncin al'umma ba gaskiya wannan hukunci ya kai musu yayi daidai wannan ya nuna cewa gaskiya komai zakai a tsakanin wayannan hanyoyin kababan sadarwa dole ka tsaya kai abin da ya kamata ka san wanda zakai na daidai wanda ba daidai ba ka rabu da su
Abba Abdullahi ina amfani da Instagram Facebook Snapchat Twitter da WhatsApp da Facebook gaskiya wannan darasi ne kuma kalubale ne ga duk wanda suke irin ire-iren yin tunanin ma za su iya irin wannan ko suke kwatantawa su hakan zai sa su daina kuma mu ma gaskiya mun kara wa'azantuwa da wannan abu tunda me at least kai ma zakai take action akan wasu abubuwa da kake yi maybe zaka dinga making serious akan posting din da kake so zaka yi zaka dinga tabbatarwa cewa wannan abun da zan yi daidai ne ko ba daidai bane kuma ya daidai gurgudu dai ana kokari a ga za a yi abun da ya kamata tun da gaskiya ma a kaida ma mutane ya kamata su san me ya kamata su posting da abun da bai kamata su posting
yawancin dandalin sada zumunta da ake da su a yanzu hana kirkirar su ne idan nishadi wanda hakan ke ba masu amfani da su damar bayyana baiwar da suke da shi sai dai irin yanda wasu ke wuce gona da iri yasa gwamnati jan burki tare da kokarin saka doka da za su sa ido akan abubuwan da ake watsawa a kafofin barista Amina Umar ta yi karin haske kan dokar da ta yi magana akan cin mutunci ko kimar mutum
akwai doka wadda take a karkashin kundin tafikar da laifuffuka na Najeriya kuma kamar yanda muka sani akwai na bangaren kudu daban akwai na bangaren arewa to a karkashin bangaren tafikar da laifuffuka na jahohin arewa wanda muke cewa criminal procedure code ina ga section 295 shi ya magana akan me ake nufi da defamation of character wato mutum yayi wani abu wanda zai taba mutuncin wani ko ya sa mutane su kyamace shi ko ya sa mutane su gaskata wani abu wanda ba haka bane bukata tabbatar da cewa akwai defamation of character kuma an fadi yaya defamation of character zai iya zama defamation of character wato taba mutunci ko muhibbar mutum ko kimarsa wanda aka ce na farko dai sai ka watsa abin wato kai publicizing din shi mutane su gani kuma ya zama na cewa abin da ka fada din ba haka bane it's on true kuma ya zama na cewar wannan abin da kai ya jawo mutunci ko darajar wanda kai wa ya zube kuma doka ta faɗi cewar wannan shi laifi na defamation of character za a iya kallon sa ta fuska biyu za a iya kallon sa ta fuskar laifi na criminal offense kuma za a iya kallon sa ta fuska ta mutun da mutun wato civil offense ya danganta so wannan abin da yaran suka yi abin da daman kullum muka sani a doka shine ita doka kamar wani abu ne sandararre baya motsi amma duk sanda aka motsa shi in yi motsi aka fassara shi aka ce haka yake to tunda har kotu ta kalli wannan abin da yaran suka yi kuma har ta yadda cewa sun taba mutuncin mai girma gwamna mu a matsayin mu na masana doka masana shari'a zamu ce wannan abin yayi testing kuma ya fado a daidai inda ake bukatar sa a shari'a wanda yake ganin kaman ba haka bane kai abin bai kai a ce ya zama defamation of character ba to zai iya testing wato ya gwada dokar ta hanyar yin appeal amma a yanzu kusan za a iya cewa wannan dokar an samu hujjoji ta cika ta yi daidai da yanda ake neman ta shi yasa har hukunci ya fada akan ta amma kuma idan muka kalli abin ta hanyar social interaction ko mu ce ta yanzu abin da muke samu na social media wani zai iya tunanin to menene ma a ciki wasa ne wanda kuma abin nan kusan duk duniya ana yi manya-manyan shugabannin kasashe su Bill Clinton su Donald Trump zaka ga 'yan kasa ana kwaikwaya ana yi a Najeriya ma muna da comedian din da yake kwaikwayar shugaban kasa ake yin wasu abubuwa to amma idan wanda aka yi wa din bai nuna ya damu ba za a iya cewa ba laifi bane amma haka nuna ya damu to ya damu
kuma sauraro a nan shirin na wannan makon zai da sa'aya sai kuma na gaba idan Allah ya kai mu za mu daura kan sharhin barista Amina Umar da kuma jin dalilan da ke sanya matasa watsa kowane irin abu a shafukan su na yanar gizo ba tare da tantancewa ba ko la'akari da abin da ka iya zuwa ya dawo yanzu a madadin ma'aikata da mahukunta sashen Hausa na muryar Amurka musamman wakilin mu a jihar Kano Mahmud Fari ni shi sai Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi mu sake haduwa a shiri na gaba
A gaida Shamsiya bari a ji kaɗan daga ra'ayoyin masu sauraron mu Saƙon mu na farko ya fito ne daga Bello Isiyapu birnin Fulani garamar hukumar na fada jihar Gombe dake ina taya daukacin yara manyan gobe murnar zagayowar ranar su ta duniya wato ranar yara ta duniya da wannan nake kira ga daukacin hukumomin kasashen duniya da cewa su dauki matakan da suka dace wajen magance dimbin matsaloli da kalubale da yara manyan gobe ke fuskanta kama daga cin zarafin su da musguna musu a wurare mabambanta sako na gaba ya fito ne daga Isa Lawal Girgir magajin garin Girgir jihar Yobe Nigeria yace assalamu alaikum biyo Hausa rahoton da hukumar kididdigan Najeriya ta fitar da mutane miliyan 133 a Najeriya musamman a yankin arewa na cikin kangin talauci a gaskiya wannan lamari abun tsoro ne da fargaba matuka muddin gwamnati ba ta samu hanyar da za ta magance wannan matsalar ba sai sako daga Shewa da Murjau yace ba abun mamaki bane dan an ce yankin mu na arewa ne talauci yafi wa kakagida a Najeriya kuma laifin duk na shugabannin mu ne domin dai da talauci suke amfani wajen cimma burinsu a lokacin zabe to ya za a yi ko su yi kokari wajen kawar da shi Allah ya kyauta kafin mu karkare ga Murjala ya sake dawo da labarai amma a takaice
to Hafiz a takaice an kashe mutane 5 wasu 18 kuma suka sami raunuka a wani harin bindiga da aka kai a wata mashakatar dare ta El Wadi a jiya Asabar kamar yadda 'yan sandan Colorado suka bayyana wani da ake zargi da kai harin ya shiga hannun 'yan sanda inda kuma ake kula da raunin da ya samu bayan kai harin a mashakatar Club Q kamar yadda shugaban 'yan sandan Colorado Springs Pamela Castro ta faɗa a wani taron manema labarai ma'aikatar tsaron Burtaniya ta faɗa a cikin rahoton tsaronta na sirri na yau da kullum a yau Lahadi cewa janyewar rasha daga kasan na baya-bayan nan ta gudana cikin tsanaki kuma samun nasarar hakan watakila ya ta'allaka ne kan inganci da sahihancin runduna ɗaya ƙarƙashin jagorancin janar Sergey Surovikin ma'aikatar ta ce mai yiwuwa asarar motocin rasha ta tsaya ne a gwammai a maimakon ɗaruruwa yayin da duk wani kayan aiki da aka bari sojojin rasha sun sami nasarar lalata shi ta yadda Ukraine za ta amfana da shi ba
masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau gaba ɗaya sai kuma gobe da asuba idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokanan aikinmu da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Murtala Faruku Sanyi ne da yake na gabatar da shirin, da kuma Jumbe Hamza da ya bada umarni, da ma injiniyanmu na yau, ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.